surprising. Ignore me all you want, I know you liked it. Let's move to California and open up our stand. That sells fish tacos. La da 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 da. La da 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 da. Comes to this, the silver scars kiss your hips and stiff. Take the time, things I've done, never thought I'd try. Let's head to Greenwich and bikers run over by a cab of black. Broke the line for myself, getting on the fire. This world is full of good surprises. Ignore me all you want, I know you liked it. Let's move to California. Fish tacos, la da 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 da, la da 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 da. Got to be an early flight, just pack your shit, leave tonight, it's easy. Don't you tease me. I know it hasn't been that long, but think on it. Wrote this song, just say, someday you'll visit me at my stand. That sells fish tacos. La da 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 da. La da 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 da